of America, direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hanti. Yau Juma'a 18 ga watan Fabrairu 2022. A cikin shirin namu na wannan lokaci za ku ji ƙarin bayani game da shawarar da kwamitin da gwamnatin jihar Lagos ta kafa domin gano musabbabin rushewar wani gini mai hawa 21. A fagen siyasa kuma kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja ta yi watsi da zaben shugaban jam'iyyar APC ta jihar Kano. Amma bari mu fara da kashin farko na labaran duniya tukunna.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wani bam haɗin gida ya hallaka sojojin jamhuriyar Niger 5 a kudu maso yammacin ƙasar ta yankin Sahel, a cewar ma'aikatan tsaron ƙasar jiya Alhamis. Wani ayarin soji da ke sintiri ne ya hau kan bam ɗin, wanda ya yi sanadin mutuwar sojoji 5 kuma raunata wasu 2, a cewar rundunar sojin a wani jawabin da aka yaɗa ta gidan rediyon gwamnati. Fashewar bom ɗin ta auku ne a gundumar Gotheye da ke yankin Tilaberi, wanda shi kuma ke wajen da ya zama mahaɗar Nijar, Burkina Faso da kuma Mali masu fama da rigingimu. Yankin na yammacin Nijar ya shafe shekara da shekaru yana fama da hare-haren masu da'awar jihadi, duk wada ƙoƙarin sojojin ƙasa da ƙasa da aka girke a Sahel don yaƙar 'yan tawayen masu da'awar kishin Islama. Masu ayyukan ceto da jami'an birnin Petropolis mai cike da tsaunuka a ƙasar Brazil sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon gocewar lakar da ta biyo bayan ruwa kamar da bakin ƙwarya ya ƙaru zuwa aƙalla 104, ciki har da yara 13. Ruwan da aka sheƙa ya rusa gidajen da ke unguwar da ke gefen tsaunuka, ya kuma yi awan gaba da motoci. Jami'ai sun ce gidajen da suka ruguje za su kai 80. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gaya ma kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Alhamis cewa ƙasar Rasha na shirin kai hari kan Ukraine cikin 'yan kwanaki masu zuwa, kuma bayanan sirri sun nuna cewa harin zai biyo bayan wani ƙagaggen dalili. Dalilin zai iya zama wani tashin hankali wanda Rasha za ta ɗora laifin aukuwarsa kan Ukraine, ko kuma wani zargi mai cike da soki burutsu da Rasha za ta yi ma gwamnatin Ukraine, a cewar Blinken. Ya ƙara da cewa ba mu san takamammiyar siffar da ƙagen zai zo da ita ba. Ya ce cikin abubuwan da kayu ɗin har da ƙago wani abin da za ta kira harin ta'addanci da bama-bamai cikin Rasha, ko kuma ƙago harin jirgin sama mara matuƙi kan farar hula, kai hatta harin makaman guba ma abu ne mai yiwuwa. Blinken ya iso ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York ne bayan da ya canza jadawalin tafiye-tafiyensa don ya zo ya bayyana tsananin al'amarin da ake ciki. Yana kan hanyarsa ce ta zuwa ganawa da wasu shugabannin ƙasashen duniya da ke halartar babban taro a Munich da ake yi kan tsaro a yau ɗinnan Juma'a. Amurka da ƙawayenta na yamma na shirin tunkarar yadda mamayar Ukraine da Rasha ka yi, ka shafi yanar sadarwa, ko da kuwa ba yammacin duniya aka yi niyyar aunawa tun asali ba. Na damu matuƙa, a cewar mataimakiyar Attorney General ɗin Amurka Lisa Monaco a wani taron da aka yi a Munich kan tsaron yanar sadarwa da aka yi ta bidiyo jiya Alhamis, da aka tambaye ta kan yiwuwar fuskantar yaduwar gagarumar matsalar yanar sadarwa idan aka auna Ukraine a harin yanar sadarwa. Wannan ba hasashe bane kawai, a cewar Monaco, tana mai nuni da harin yanar sadarwa na NotPetya na watan Yuni shekara ta 2017 da sashin bayanan sirri na sojojin Rasha GRU a takaice ya kai. Da farko harin ya shafi wani kamfanin aikin akanta ne a ƙasar Ukraine, to amma daga bisani sai ya yadu ya shafi sauran kamfanoni a faɗin duniya, ciki har da babban kamfanin su ɗinnan na ƙasar Denmark mai suna Maersk da kuma kamfanin FedEx na ƙasar Amurka.
Za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan bari mu leƙa jihar Lagos ɗin Najeriya, inda kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa don gano musabbabin rushewar wani bene mai hawa 21 a bara ya bada rahotonsa. Daga cikin shawarwarin da kwamitin ya gabatar har da rushe sauran wasu gine-gine da kuma daukar matakan shari'a kan wani kamfani. Wakilinmu Babangida Jibrin yana nan tafe da ci gaban labarin.
Gwamnatin jihar Lagos ta karbi rahoton kwamitin da ta kafa domin gudanar da bincike akan rugujen wani gida mai hawa 21 wanda ya ruguje a ranar 1 ga watan Nuwamba shekarar da ta gabata a unguwar Ikoyi na Masanu da Shoni dake birnin Lagos. A wata sanarwa da gwamnatin ta fitar ta bayyana cewa kamfanin dake gina wannan gidaje guda uku wanda daya daga cikin su ne mai hawa 21 ruguje, wato First Coast Homes Limited, za a gurfanar da kamfanin a gaban kuliya tare kuma da gudanar da bincike na shari'a akan kamfanin da kuma masu kamfanin. Haka kuma kwamitin da gwamnatin jihar ta Lagos ta kafa domin gudanar da binciken ya bada shawarar a ruguza sauran gine-ginen guda biyu masu hawa 15 kowanne domin kaucewa abin da zai iya faruwa nan gaba. Gwamnatin jihar Lagos dai ta amince da shawarwari 26 daga cikin 28 da kwamitin ya baiwa gwamnati. Rahoton wannan kwamiti da na zuwa ne bayan kwamitin da tun farko gwamnatin jihar Lagos ta kafa karkashin jagorancin Mr. Toyin Ayinde, wani kwararre akan zayyane-zayyanen birane, ya mika gwamnatin jihar ta Lagos. To koya masana gine-gine suka ga wannan rahoto da kwamitin ya mika gwamnatin jihar Lagos, tambayar kenan da naiwa injiniya Garba Zuru na ZBCC kwararre akan harkar gine-gine.
Alhamdulillahi, gaskiya wannan kwamitin shawarwarin da suka bayar yayi kyau, domin duk wanda ya ji ko aka bi wannan shawarwarin da suka bayar to zai ba wani tsoro na ya zo ya yi aiki na bin ka'ida, ya san cewa za a ɗauki doka. Gwamnati ta kyauta da ta yi amincewa waɗancan ginonin ma da ba su abin gaba za a rushe su don ba a tabbatar da karkonsu ba. Sannan kamfanin nan da kuma ya yadda ya ci gaba da wannan aiki, wanda ya tabbatar da cewa aikin nan bai da inganci amma ya ci gaba da ƙoƙarin yin shi har sai da aka halaka jama'a, to gwamnati kuma abin ya ba mata ne ko kuma ta yi ƙudurin hukunta wannan kamfani. Shi kuma wancan kamfani da ya hango cewa akwai matsala ya kauce ya zare jikin shi, to abin a yaba mai ne, wato kamfani ne shi ne na cikakkun injiniyoyi waɗanda ba su son su ɓaci sunansu, ba su son su halaka jama'a, suna son a yi aiki mai kyau yadda ya dace.
Ranar 1 ga watan Nuwamban bara ne dai wannan gini ya ruguje, inda kuma mutane akalla 50 suka rasa rayukansu, ce kuwa har da mallakin kamfanin mai suna Mr. Femi Osibono. Rugujen gidaje dai ba shi ne na farko ba a jihar Lagos, kuwa kwanakin baya ma wani gini mai hawa 2 ya ruguje a birnin, inda akalla mutane 5 suka rasa rayukansu. Babban jifin murya Amurka daga Lagos.
Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Daya daga cikin mawuyatan tambayoyi da dama da ake yi game da yuwar mamaye Ukraine da Russia za ta yi shine illar da duk wani yakin da za a yi a gabashin Turai zai yi ga batun samar da makamashi ga kasashen Turai waɗanda ke dada dogaro ga albarkatun man ƙasar Russia wajen samar da wutar lantarki, makamashin tafi da masana'antu da harkokin kasuwanci da kuma gidajen jama'a. A cewar hukumar samar da bayanan makamashi ta Amurka, kasashen da ke cikin kungiyar tarayyar Turai da Burtaniya sun sayo sama da kashi 80 cikin 100 na makamashin da suka yi amfani da shi ne daga kasashen waje a shekara ta 2020, wato ya karu daga kashi 65 cikin 100 na shekaru 10 da suka gabata. Daga cikin man fetur ɗin da kasashen kungiyar EU suke sayowa, akasari wato wajen kashi 74 cikin 100 ta bututu ne, sauran kuma kawo su ake yi yawancin lokaci ta wasu jiragen ruwa na musamman. Kasar Rasha ce ta fi samar da man fetur ma kasashen EU, wanda ya kai kashi 35 cikin 100 na adadin da suke sayowa daga waje, kuma duka ta bututu ne suke zuwa, kuma da dama suna bin kasar Ukraine ne zuwa yankin tsakiyar Turai. Wani alkali ya yanke hukunci jiya Alhamis cewa tilas tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya rantse sannan ya ansa wasu tambayoyi a wani binciken da ake yi a jihar New York kan harkokin kasuwancinsa. Alkali Arthur Ingram ya umarci Trump da biyu daga cikin manyan 'ya'yansa Ivanka da Trump Jr. su yi biyayya ga sammacin da Attorney General din New York Letitia James ta yi masu. Dole Trump da 'ya'yansa biyu su gurfana don ansa tambayoyi cikin kwanaki 21 a cewar Engoron. Engoron ya yanke hukuncin ne bayan zaman tsawon sa'o'i biyu na sauraron karar tare da lauyoyin Trump da kuma na ofishin James. Mai kamfanin Microsoft kuma mai bayar da taimako Bill Gates ya gana da Prime Minister Pakistan Imran Khan jiya Alhamis a kasar ta Pakistan, inda ya tabbatar da ci gaban da kasar ta samu a yaki da cutar polio. A yayin ziyarar tasa, wadda ita ce ta farko da ya taba kaiwa kasar ta Pakistan, Gates ya kuma jaddada muhimmancin dakile yaduwar cutar ta polio a Afghanistan mai makwabtaka da ita, saboda a dora kan nasarar da aka samu kan cutar a duniya. Pakistan da Afghanistan ne kadai kasashen da suka rage a duniya masu dauke da cutar ta polio da ke ci gaba da gurgunta yara kanana. Kodayake ba a samu rahoton kamuwa da cutar polio ko guda ba a tsawon sama da shekara guda yanzu a kasar. Gates ya gaya ma manema labarai a birnin Islamabad a ƙarshen ziyarar tasa a kasar ta kudancin Asia, inda cutar kan gurgunta yara wajen 20,000 a tsawon shekara guda tun daga wajejen shekara ta 1999 da 'yan kai tana da damar kawar da cutar kwata-kwata.
Da Ibrahim Ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Idan kuka koma taskar rahotanni kuma, kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja ta yi watsi da zaɓen shugaban jam'iyyar APC ta jihar Kano. Wannan ya biyo bayan ƙalubalantar hukuncin kotun tarayya ne da ɓangaren gwamna Abdullahi Ganduje suka yi. Amma ɓangaren Ibrahim Shekarau sun ce biri ya yi kama da mutum a matakin da uwar jam'iyya ta ɗauka. Saboda haka za su ɗaukaka ƙara zuwa kotun ƙoli. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi nazarin wannan lamari. Ga kuma rahoton da ta aiko mana.
Wannan tarka-tarka ta samo asali ne daga zaben shugabannin jam'iyyar APC da aka gudanar a Kano ranar 18 ga watan Oktoban bara, inda aka samu rukuni biyu na shugabannin jam'iyyar APC a jihar. Rukunin gwamnan jihar ta samar da Abdullahi Abbas a matsayin shugaba. Ɗaya rukunin da ke ƙarƙashin tsohon gwamnan jihar Sanata Ibrahim Shekarau kuma ta samar da Haruna Ɗanzago a matsayin nata shugaban. Ganin an samu shugabanni biyu, sai ɓangaren Shekarau suka shigar da ƙara kotun tarayya da ke Abuja wajen neman gane wani zaɓe ne sahihin zaɓe a jihar ta Kano a lokacin da aka yi zaɓen fitar da shugabannin. A ranar 30 ga watan Nuwamba na bara, sai kotun tarayya ta yanke hukunci cewa zaɓen da ɓangaren Shekarau suka yi shine sahihi. Saboda haka Haruna Ɗanzago shine shugaban jam'iyyar APC a jihar Kano. Akan haka ne ɓangaren gwamna Ganduje ta kai kuka kotun tarayya cewa su sake duba shari'ar da suka yi, amma aka fatattake su sai suka ɗaukaka ƙara zuwa kotun gaba, wato kotun ɗaukaka ƙara ta Abujan, inda ta yanke hukunci cewa Abdullahi Abbas na ɓangaren Ganduje shine zababban shugaban jam'iyyar APC a Kano. Ko menene Sanata Ibrahim Shekarau zai ce a game da hukuncin nan?
Abin mamaki yau tsakanin yin hukuncin bai fi awa ɗaya biyu ba, aka kira ɓangaren Ganduje aka ba su takarda cewa su ne zababbu. Wannan ya nuna mana kenan akwai 'yan mowa da 'yan bora cikin jam'iyya. Mu mun yadda da matsayin kotu, mun yadda da hukuncin kotu, kuma ba ma raina hukuncin kotu mun karba, amma mun bawa lauyoyinmu umarni da su yi nazari su tattara takardu domin mu je kotu ta gaba, wato kotun koli.
Amma sabon shugaban jam'iyyar APC na Kano Abdullahi Abbas, wanda tuni har uwar jam'iyya ta riga ta bashi takardar shaidar amincewa da zabansa, ya yaba ne da hukuncin kotun ɗaukaka ƙara, inda yake cewa
ina so amfani da wannan dama in godewa Allah madaukakin sarki da ya kawo wannan lokaci ya nuna mana wa a wannan ranar da kotu ta ƙara tabbatar da shugabancin. Alhamdulillah mun gode wa Allah. Haka kuma ina so amfani da wannan dama in gode wa jagoran jam'iyyar APC a jihar Kano, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, gwamnan jihar Kano, saboda jajircewarsa da tsayuwar daka da yi cikin wannan hali da ake ciki har gaskiya ta tabbata gaskiya.
A yanzu dai 'yan ƙasa sun zuba ido su ga yadda wannan takaddama za ta kawo ƙarshe, ganin cewa saura kwanaki 8 kacal a gudanar da taron jam'iyyar APC na ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 17-25 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za a iya samun mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na yanar sadarwa, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan waƙar. haka Aisha Mu'azu da shirin yanayi da muhalli.
Barka da hantun wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau zamu mai da hankali akan batun samar da kirkirarriyar dusar kankara da kwamitin shirya gasar Olympics take shirin yi, duk da bayanan da kwamitin ta yi na kulawa da kuma kare sauye yanayin muhallin inda za a yi wasannin. Dr. Murtala Uba Muhammad, tsangayar nazarin ilimin kasa a Jami'ar Bayero, yace tabbas muhalli zai fuskanci sauyi. Ko me yake nufi?
Shi muhalli wani bangare na muhalli muke kira yanayi, wato shi sauye-sauye da ake samu na zafi da sanyi da makamantansu, duka waɗannan abubuwa biyu na wato muhalli da shi bangare na muhalli din da ake cewa yanayi, abubuwa ne da tsarinsu yana kama da zubin tsari na carbi. Kamar yadda muka san carbi yake, wato da zara an taɓa ɗan carbi ɗaya wani zai biyo bayansa, to haka nan abubuwan muhalli suke. To wannan abu da ƙasar China za ta yi na samu da filin wasa da kuma kirkirar dusar kankara, magana ce da ake filin ma magana ake cewa za a cire bishiyu kusan 20,000, duk da an magana cewa an ɗauke su ne an kai su wani waje ba tare da an kashe su ba, amma dai inda aka ɗauke bishiya mun san cewa shi wannan wuri ya rasa bishiya, kuma duk bishiyar da take wuri tana da amfani mutuƙa ga wannan wurin da ta kasance, kuma akwai alaƙa mai ƙarfi tsakaninta da wurin, haka in ka kai ta wani wurin ka dai sauya wannan muhalli. Amma ba ma wannan ne tashin hankalin ba.
Professor Aliyu Jurud da ke shugabantar hukumar samarwa da kuma tabbatar da kiyaye dokokin yanayi a Najeriya, Nasriya, ya dada jan hankali akan wasu ayyuka da ɗan adam yake aikatawa.
Muna yawan amfani da itace, in ya kone yana bada carbon dioxide, kuma yana bada PM, ɗan ƙanana-ƙanana abubuwa da suke zama ƙura kenan a iska. Kuma muna amfani da gawayi, to shi kansa gawayin nan aka sare bishiya shi ma yana bada nau'in nan na carbon dioxide ne, kyawu ba manye ne. Sannan duk lokacin da aka zo za a amfani da gawayin shi ma in aka kunna shi kuma yana sake bada wannan nau'i. To dole sai mun nemi wasu hanyoyi da za a samu nau'in sinadari mai tsafta, kamar yanzu shi iska da ake amfani da shi na dafa abinci, cooking gas wanda ake sayarwa a cikin wannan ɗan ƙaramin silinda tukunyan nan, to shi iska ne wanda yake da ɗan sauki, shi ɗin ma dan ya kone zai bada carbon dioxide, amma shi ya fi wayancan tsafta da za su yi sauki. Mutane ya kamata su koma sayansa, kin ga bishiya ya tsira, bishiyoyin nan muna ta sare su, in kin duba hamada yana ta shigowa, muna samu dumaman yanayi. Bamu da tarbiyyar na mutum ki ga ya je daji wai ya sare bishiya wai bari ya dasa wani, mutum zai je samu bishiya yanzu ta fi shekara 50 kafin haife shi ma tana nan, cikin minti 10 ya gama da ita, ya sassare ya tafi, ya za ya samu wanda zai sare gobe ƴaƴansa da jikokin sa? Fato dole sai mun yi tunani ya za mu rika wannan abubuwan yadda zai dore nan gaba, da ƴaƴanmu da jikokinmu su ma su samu abunda za su dogara da shi, su more rayuwarsu, kuma su samu ƙasa da za su zauna mai tsafta.
To yanzu da kasar Sin da Dubai suka samar da kirkirarriyar rana da hazo, ga kuma dusar kankarar da kasar ta Sin take yunkurin samarwa a lokacin gasar Olympics ta bana, ina matsayar alƙawuran da waɗannan manyan kasashen na duniya suka tattaba hannu a kai? Ga abinda Dr. Murtala yake cewa.
Maganar samar da wannan dusar kankara da ana magana za a amfani da ruwan galan miliyan 49 wurin samar da wannan dusar kankara, dangane da filin wasan da ake bukata wanda yake ya kai 1.2 million cubic meter, wato a girman murabba'in fili da ake bukata kenan. Na haka ba karamar dusar kankara za a yi amfani da ita ba. To wannan zai haifar da sauyi mutuƙa ga muhalli, musamman wurin da yake za a samar da ruwan. Na farko wuri ne da yake dama ƙasa ce bushasshiya, to wannan ruwa da za a ɗebo a samar da wannan dusar kankara zai zama ne ya samu kamfa ta ruwa, sannan kuma ƙasar wurin da aka ɗebo ruwan ta ma zai zama ne ta fito ta inda zai ƙasa ta zo da makamantansu nan da nan za ta kwashe ƙasar. Sannan kuma ita wannan dusar kankara da aka samu yayin da ta sauka za ta zuba ne a kan ƙasa da tsirrai, kuma tana da tasiri kamar yadda masana suke faɗa, wurin kashe wasu halittu na ƙasa da wasu cikin tsirrai da halittun da suke tattare da waɗannan tsirran. Hakan da zarar an kashe bishiya mun san cewa an kashe jigo wurin abin da yake shanye wannan sinadari na carbon wanda shine kanwa uwar gami wurin sauya yanayi da kawo dumamar yanayi da duniya take kokarin rage shi. To kuma idan shi sauyin muhalli duk da ƙasar China zai faru zai shafi ne dukkan duniya baki daya, domin a cikin abin da ya shafi yanayi da dumamarsa babu gefe, ma'ana ba ka cewa ni da nai a kaina zai kare, duk duniya zai shafa. Kuma daga cikin abin da zai biyo ba shine hatta dusar da aka samu idan ta narke dole za ta bi kwarurruka ne da rafuka da koguna, kuma wannan zai iya haifar da ruwa ya yi yawa har ya kai ga a sami ambaliyar ruwa da makamantansu. Wannan yana nuna inda galibi kasashen duniya musamman masu karfin fada aji suke kokarin kaucewa da yin bris da dukkan wa kudure-kudure da duniya ta rattaba hannu na kokarin rage abin da yake haifar da dumamar yanayi da sauyinsa da makamantansa. Irin wannan ne abin da kasar Dubai ta yi nawa samar da shi ma hadari wanda yake mutum ne ya kirkire shi. Shi ma irin wannan hadarin abin da masana suka tabbatar shi ne na farko yana ke da sinadarin silba.
To mai sauraro, a nan za mu yi sallama a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon, amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe za mu kawo wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
Adai da Aisha, da fatar masu sauraro za a mana afuwa. Yau ba za mu samu damar kawo muku sharhin jaridun kamar ba da kuma wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana, amma ga bitar wasu daga cikin labaran duniyar da kuka ji.
Wani bam haɗin gida ya hallaka sojojin jamhuriyar Niger 5 a kudu maso yammacin ƙasar ta yankin Sahel, a cewar ma'aikatan tsaron ƙasar jiya Alhamis. Wani ayarin soji da ke sintiri ne ya hau kan bom ɗin wanda ya yi sanadin mutuwar sojoji 5 kuma raunata wasu 2, a cewar rundunar sojin a wani jawabin da aka yada ta gidan rediyon gwamnati. Fashewar bom ɗin ta auku ne a gundumar Gotheye da ke yankin Tilabiri, wanda shi kuma ke wajen da ya zama mahaɗar Niger, Burkina Faso da kuma Mali masu fama da rigingimu. Masu ayyukan ceto da jami'an birnin Petropolis mai cike da tsaunuka a ƙasar Brazil sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon gocewar lakar da ta biyo bayan ruwa kamar da bakin ƙwarya ya ƙaru zuwa aƙalla 104, ciki har da yara 13. Ruwan da aka sheƙa ya rusa gidajen da ke unguwar da ke gefen tsaunuka, ya kuma yi awan gaba da motoci. Jami'ai sun ce gidajen da suka ruguje za su kai 80. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gaya ma kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Alhamis cewa ƙasar Rasha na shirin kai hari kan Ukraine cikin 'yan kwanaki masu zuwa, kuma bayanan sirri sun nuna cewa harin zai biyo bayan wani ƙagaggen dalili. Dalilin zai iya zama wani tashin hankali wanda Rasha za ta ɗora laifin aukuwarsa kan Ukraine, ko kuma wani zargi mai cike da soki burutsu da Rasha za ta yi ma gwamnatin Ukraine, a cewar Blinken. Ya ƙara da cewa ba mu san takamammiyar siffar da ƙagen zai zo da ita ba.
Masu sauraro, nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatarwa, sai Solomon Abu wanda ya bada umarni. Ni Hanifa Kabir Isa nake cewa mu ne lafiya.